Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu ko kun san cewa
cutar sankarau cuta ce mai saurin illa abinda ya samu aikatan lafiya suke jimamin irin wannan ciwo saboda a cikin dan karamin lokaci wato a farkon shigarta tana da saukin magani amma cikin yan sa'o'i kalilan in har ta shiga ta yi wa kwakwalwan yaro ko mutum mummunan kamu sai kaga ta yi illar da ko ta zama ajali ko kuma ya zama an yi wa yaro ya samu wata mummunan nakasa ko ta kwakwalwa ko ta taɓar hankali shi yasa dan karamin lokaci kamar awa ɗaya ko awa biyu zai iya zama bambanci tsakanin ciwon da bai yi nisa ba ko kuma ciwon da ya yi mummunan kamu har zai iya kaiwa ajali.
A takaice dai likita, wannan cuta ta sankaro tana iya kashe mutum cikin sa'o'i biyu ko ƙasa da haka kenan.
Kwarai kuwa, cikin ƴan ƙananan sa'o'i biyu zuwa sama da haka za ta iya kisa, kuma za ta iya ta shiga in aka yi maganinta akan kar ya zama ta fita. Saboda haka ake kiran duk wanda ya zama yana da alamu da suka yi kama da na wannan cuta ya garzaya a duba shi.
Irin illar da sankaro take yi kenan, kuma kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba. An samu bulmar annobar ta jihohi 15 daga cikin jihohi 36 na Najeriya. Abinda za mu fara dubawa kenan, kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ce daga birnin Washington, gundumar Columbia. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya ta ba da rahoto a shafinta na Twitter a ranar Talata cewa ya zuwa ranar Litinin kimanin mutane 1,828 ne suka kamu da sankarau, kuma fiye da mutane mai tan da 60 cutar ta kashe. Wannan shi ne bullar annobar sankarau mafi muni da aka gani a Najeriya tun shekara ta 2009. Bullar annobar cutar da kuma yadda take yaduwa ya sa ana nuna damuwar cewa idan ba a dauki mataki cikin gaggawa ba, tana iya yin barna tafi karfin takurawa a sansanoni yan gudun hijira da kuma gidajen yari. Na tuntubi Dr. Munnin Mustafa, kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh na nan Amurka. To Dr. Munir Mustafa, kaji dai halin da ake ciki, an samu bullar annobar sankarau a Najeriya har ma jamhuriyar Niger. To da farko, tunda kai kwararre ne ta cututtukan da suke saurin yaduwa kuma kai nazari mai zurfi akan sankarau din nan, da farko ma wannan nau'i da aka samu bullar annobar ta a yanzu, nau'i irin wanda aka saba gani ne ko kuma sabon nau'i aka samu?
To wannan cutar annobar sankarau da ta fito ba za a ce ta bambanta ga wadda take a arewacin Najeriya a shekaru da suka gabata, wato shekarun 1989 har zuwa 2009, wanda Allah ya sa a lokacin aka samu allurar rigakafi da ta yi maganin wannan nau'i na cutar, wato ta A. Sai yanzu, wato ake cewa type A, sai yanzu kuma aka samu daga shekarar 2015 zuwa yanzu sai aka samu bullowar wani sabon nau'i da ake cewa type C, wato kamar cha kenan za a ce.
A saboda aka sabon nau'i kenan aka samu yanzu.
Sabon nau'i aka samu, amma dai alhamdulillah yanzu an samu jami'an lafiya suna da cikakkun magunguna da alluran rigakafi wanda suke daidai da wannan sabon nau'i, saboda kamar yadda na faɗa an fara ganin sa ne a 2015. Saboda haka a shekara biyun nan ma'aikatan lafiya sun shirya, sun yi tanadi na allurai na rigakafi da kuma magunguna da suke daidai da wannan sabon nau'i da ya fito.
To wannan sabon nau'i da ya fito a Dr. Mustafa, me yasa aka ga wannan sabon nau'i? Akwai dalili?
To magana gaskiya dai shi ne takamaiman me yake kawo annobar shi wannan cuta na kanjamau, wata shekara na sankarau, wata shekara ya zama ta haɓaka wata shekara kuma ya zama ta yi sauki ba a san ta kamar mai menene ba, amma dai hasashe na masana yana nuna kamar juyawar yanayi ne musamman daidai lokacin da sanyi yake tafiya, wato har akwai raguwar ƙura a ƙasa sannan kuma sai a samu zafi da rana, da daddare sanyi da rana zafi zai ba wa wannan ƙwayar cutar dama da a shaƙe ta ta numfashi, aka shaƙe ta ta numfashi sai ta shiga ta kafofin hanci, ta shiga jinin jiki, ta shiga ƙwaƙwalwa da laka, wato ƙashin baya, ta shiga ta kama waɗannan guraren. Idan ta kama wannan wajen sai ya zama an samu kamar abin da ake zazzaɓi mai zafi, ciwon kai mai zafi, sanƙarewar wuya, wani lokacin har da abu kamar jijjiga ko kuma mutum ya fita hankalinsa, kuma cuta ce da ta fi yawa a ƙananan yara zuwa matasa, ƴan shekaru 20 zuwa ƙasa ana aka fi samun ta.
To likita, kai wannan bayani, ya saurin yaduwar ta yake? Misali a ce gida ɗaya, a ce mutum ko yaro ɗaya ya kamu da wannan cuta?
Gaskiya wannan wato cutar sankarau cuta ce mai saurin yaduwa, tana saurin yaduwa, ita tana yaduwarta tana yaduwa ne ko a gida ɗaya ko a makaranta ɗaya inda yara suke taruwa, ko kuma kama a ƙauye ko gari ko unguwa. Yau sau da yawa in aka ga mutum ɗaya da cutar a wani gari ko a wani ƙauye ko a unguwa, to in ka bincika zuwa ɗan lokaci sai ka ga kuma daga ɗaya ya zama biyu, ya zama uku. Wannan shi ne dalilin da ake so ana samun mutum ko da ɗaya ne ya nuna alamun ta a garzaya, a sanar da ma'aikatan lafiya shi wannan wanda ya kamu da cutar, a nema masa magani, sannan kuma an kare yaɗuwarta ga sauran jama'a.
Jihohin Zamfara da Sokoto suna daga cikin jihohin da aka samu ɓullar wannan annoba, a saboda haka wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya zanta da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Zamfara Malam Suleiman Adamu Gumi da na jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale. Da farko ga bayanin irin matakin da jihar Sokoto ta ɗauka daga bakin kwamishinan kiwon lafiya Dr. Balarabe Shehu Kakale.
Waɗannan abubuwan matakan da aka ɗauka sun haɗa da yin jerin gwano da kuma ikuwa a faɗin jihar Sokoto, musamman kuma a local government ko kuma ƙaramin hukumomin da abin da ya shafa, da kuma faɗa ma al'umma su daina kwana cikin ɗakuna waɗanda suke da zafi ko kuma babu isasshen iska, kuma a rage cunkoso. Akwai kuma ƙara jawo hankalin al'umma kan yin alluran rigakafi na yau da kullum, da ba da lambobin waya na kira kai tsaye domin ƙarin bayani da neman kai ɗauki, da gabatar da kuma tura ayari na liktoci da ma'aikatan jinya da liktocin magani a waɗannan local government ɗin da suka samu waɗannan matsaloli domin kai ɗauki, da kuma tura manyan daraktoci da ma'aikatan lafiya domin gani da ido da ba da shawara da ƙarin gwiwa ga ma'aikatanmu na waɗannan ƙananan asusoci da ke faɗin jiha. Sannan kuma muna ta ƙoƙarin shiri na fara alluran rigakafi na bai ɗaya ga al'ummar jihar Sokoto, sannan kuma bayar da magunguna kyauta musamman na wannan ciwon ɗan sankarau. Waɗannan bayanai da kuma faɗakarwa da aka yi sun yi tasiri ƙwarai da gaske, saboda mutane sun dinga tururuwa suna zuwa asibiti domin neman magani ko ƙarin bayani.
Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto shi kuma ta kuran aikinsa na jihar Zamfara Malam Suleiman Adamu Gumi ya fara ne da bayyana ƙananan hukumomin da aka samu ɓullar annobar cutar kamar haka.
Sankarau ya taso daga filin magaji, zurmi, shinkafi da kauran namura, inda ya yi kuma nan ya shigo Gusau, Safe da Maradun da Batalata Mafara da Maru, ayyakai Gumi ko da yake Gumi da Bukuyun matsalolinsu ba su da yawa, amma alhamdulillah an gano wannan ciwo sanadiyyar likitocin da ya daga gannan ta turo, da kuma wa'anda aggare mu nan na jihar Zamfara da kuma na sauran development partners abubuwan sun yi sauki ga halin da ake ciki.
Idan aka dubi alƙaluma, mutane nawa ne watakila suka kamu da cutar a waɗannan ƙananan hukumomin da ka zayyana?
To ana ta kididdiga, kuma alhamdulillahi gwamnati wadda a ƙarƙashin Dr. Abdulaziz Yar Abubakar ta himmatu da yaƙi da wannan, ta hannun wannan ministry ta health da kuma development partners da sarakuna da malamai da kuma limamai, duka ana yakin wannan abubuwa. Amma dai a halin yanzu, kamar yanzu an samu rasuwa yayin da mutum 80 kuma wasu suna activity. Alhamdulillah, jiya mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya kirawo stakeholders meeting inda ya gayyato sarakuna da masu ruwa da tsaki, mutanen World Health Organization, mutanen UNICEF, likitocinmu na cikin gida da na waje, da likitocin federal government, inda aka tattauna cewa ya ga shawo kan wannan matsala. Kuma alhamdulillah, kowa ya ba da tashi gudunmawa. Na farko dai an nemi gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka, inda ta taimaka da kusan miliyan 90 a sau magani a yaƙi da wannan cuta. Shi kai ne ya ba da miliyan 52, kuma ya umarci kowace local government ta ba da miliyan 3-3 don a yaƙi da wannan cuta. Alhamdulillah, maganin ya iso, kuma ana ci gaba da wannan yaƙi da wannan cuta.
Masu sauraro, muna fatan za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci. Sai makon gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. A halin yanzu kuwa, a madadin Murtala Faruk Sanyinna, Jummai Ali ke fatar Allah ya ƙara mana, Allah ya daɗa kare mu daga cututtuka. A huta lafiya.
Asaida ce ka ci duniya ana ta wani kari, ba ana rawa ku shi ba ta ci mai ke da ya uwa ci, ba mai hoji da ji. Asaida ce ka ci duniya ana ta wani kari, ba ana rawa.